Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan a wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 13 ga watan Agusta. A ci gaba da gabatar muku da rahotannin abubuwa na koyi da muke yi yau bayan labaran duniya. Za a ji yadda wani gurgu dan asalin jamhuriyar Niger ya je kasar Ghana, inda ya yaƙi gurgunta ya zama wani gwarzo a Ghana.
Lalle ne dan Niger amma yanzu na zama dan Ghana. Don saboda ni nazo Ghana aka bare ni da hannu biyu, na ji dadi, na yi aure a Ghana, ina da yara, yara na so zuwa suku, muna da takardun Ghana, komai na Ghana ne a da.
Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Za kuma aji labaran wasanni wanda Murtala Faru Sanyina ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Murtalan da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma labaran duniyar. Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken tsohon shugaban kasar Donald Trump kan zargin keta dokar leken asiri da wasu manyan laifuka, bayan da hukumar binciken kasar ta FBI ta gano wasu takardun bayanan sirri 11 a gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida farkon makon nan. Wata kotun yanki ta Amurka da ke gundumar kudancin Florida a jiya Juma'a ta bude sammacin da ya bada damar bincike, wanda ya bayyana wasu laifuka uku da ma'aikatar shari'a take nema a zaman wani sashi na bincikenta. Da suka hada da keta dokar leken asiri, yi wa shari'a katsalandan, da kuma rike bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Ba wani mutum da aka taba caji da wannan laifin ya zuwa yanzu. Takardun bayanan binciken gidan sun bayyana cewa hukumar ta FBI ta gano fiye da akwatuna 20 na takardun bayanai, ciki har da waɗanda aka ayyana a zaman babban sirri na gwamnati, da kuma wasu da aka rubutawa matsayin bayanai na shugaban ƙasa, da wasu takardun sirri daban-daban da hotuna, da kuma wasu takardu da aka rubuta da hannu. Jirgin ruwan dakon kaya na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hayarsa domin ɗauko hatsi daga Ukraine zuwa Afirka ya isa a ƙasar ta Ukraine a jiya Juma'a. Jirgin ruwan zai ɗauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar Afirka a ƙarƙashin wani shiri da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyinsa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da Rasha take yi kan Ukraine, tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar karancin abinci a fadin duniya. Jiragen hatsin da aka baiwa damar barin Ukraine a can baya ƙarƙashin wannan tsarin ba na kayan jinƙai ba ne, haka kuma wasu ƙasashe ne suka sayi kayan da suka ɗauka. Alexander Kubrakov, ministan kula da ababen more rayuwa na Ukraine, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za a lodawa jirgin ruwan da ya isa ƙasar tan 20 na hatsi da za a kai ƙasar Habasha. Kasar ta nahiyar Afirka tare da takwarorinta a kasashen Somalia da Kenya suna fuskantar mafi munin bala'in fari na kusan shekaru 40. A halin da ake ciki kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya, a yayin da Rasha da Ukraine a jiya Juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar. Jami'an kasar Ukraine sun ce dakarun Rasha sun harba rokoki fiye da 40 a birnin Manhalet, wanda yake tsallaken kogin Naifa da ke kusa da tashar. Gwamnan yankin Valentin Reznichenko ya ce farar hula uku, ciki har da wani yaro dan shekara 12 sun sami raunuka sakamakon harin. Rasha kuma ta zargi Ukraine da harba makamai kan tashar. An ba da rahoton gwamnatin kazamin fada tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar Juma'a. Shugaban hukumar makamashin atom ta kasa da kasa ya ce akwai hatsarin fuskantar bala'in nukiliya har sai idan an dakatar da yakin, aka kuma baiwa jami'an sa ido damar dudduba tashar. Rundunar sojin saman kasar China za ta aiki da jiragen yaki zuwa Thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin Thailand ɗin a gobe Lahadi. Atisayen zai kunshi lugudan wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa, da kuma girke tarin dakaru kalilan da masu yawa, a cewar ma'aikatar tsaron China a wata sanarwa da aka wallafa a shafinta na yanar gizo. Faɗaɗa ayyukan soji na ƙasar ta China a yankin Pacific na Asia yana jan hankalin Amurka da ƙawayenta, haka kuma yana ƙara haifar da jayayya kan dabaru da tattalin arziki da ke ƙara ruruta wutar rikici tsakanin manyan ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ziyarci Thailand a watan Yuli, a zaman wani sashe na kokarin karfafa abin da ya kira rukunin kawance da aiki tare na musamman a yankin. Yan kasar Iran sun bayyana yabo yau Asabar kan harin da aka kai wa mawallafi Salman Rushdie, wanda aka kwashe kusan shekaru 10 ana farautar sa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bayar na cewa a kashe shi. Har yanzu ba a kai ga gano dalilin da ya samu harin, wanda yan sanda suka bayyana da Hadi Mata daga New Jersey ya daba wa mawallafin wuka ba, a yayin da yake shirin soma jawabi a wani taro jiya Juma'a a yammacin New York. Gwamnatin tsarin mulki ta Iran da kafafen yaɗa labarai da ke karkashinta ba su bayyana wani dalili na kai farmakin ba. To amma a birnin Tehran, wasu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Associated Press sun yaba wa harin da aka kai wa marubucin, wanda suka yi yakinin cewa ya yi ɓatanci ga addinin Musulunci a littafinsa mai suna Ayoyin Shaidan, wanda ya wallafa a shekara ta 1988.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Ghana, inda wani matashi dan asalin jamhuriyar Niger wanda bara ta kai shi Ghanar ya canza lale ya kama sana'ar kwallon guragu, abinda ya yi sanadin shigarsa tawagar kwallon guragu ta kasar Ghana tare da jagorantar wani club a birnin Kumasi, wato Ashanti Warriors. Hamza Adams ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sunana Aminu Yaro, daga nan Niger ne. To lallai gaskiya na zo na cancike na a nan Ghana, tun da sani shiga ta kwallo ni ma na fito daga Niger na zo nan Ghana, sai ni a bakko ne da nake bakko Allah kani kuma sha Santa region, da kana Santa region ni tun da ma na son harkar ball ne, kuma da Allah ya rike ni na gani ni dai a gani la dai ban taba gani kamar Allah ya rike ni ba, kuma wurin nake tayar da yarana da matana su ma su a gani kamar tsaye nake, sai Allah ba ni hikima na zo ni shiga cikin wani national team nan ga kuma shi a buga ball kadan kadan, sai ni zo tare su ne ayi ina buga ball ina buga ball ga Allah kai na akara ni dawo akara hannu zo nan kuma shi a yanzu haka nan kuma shi ne captain na St. Louis Kids soccer players, sannan kuma na je je match international match na je ina cikin national team gaba da na Ghana na guragu, sannan kuma ya nan ga anan kuma shi ina jagoran wasu kuma ni ne captain, sannan mun je match mun buga da Nigeria mun ci wasa mun buga da Togo mun ci wasa mun dai ci wasa da yawa dai, to lalle ni dan Niger ne amma yanzu na zama dan Ghana, don saboda ni nazo Ghana aka bare ni da hannu biyu na ji dadi na yi aure a Ghana ni da yara yara na so zuwa su kuma na da takardun Ghana takardun aihuwa ta Ghana ka komai na Ghana ne a da duk abin da yazo na Ghana ne yayi ina bo ina zabe zo na je in zabe na komi saboda shi abin da yasa ce yanzu ni Ghana nake buga, kuma in match yazo yanzu haka international match gaba daya Africa gaba daya ba ta sani zan buga ma sai Ghana, tunda a Ghana nake a Ghana nuko ya kuma a Ghana ne iya, kuma nazo a Ghana naji dadi an ban matsayi ni ne a St. Louis Kids soccer captain kuma shi gaba daya saboda shi akan wannan abin ma ya bari ni a jin dadi ramanin abin da nake tafiya. Eh gaskiya abin da muka kanta shine gaskiya ba tallafi ko ba gaskiya ba ba taimako cikin harkar ya kamata a ce taimako zo ciki ko ba gaskiya ba, ai aya magana aya ciya guragu su barbara milimine ne gaskiya shin tallafi ne, duk dan gurgun da kaga ya bara dan talaka ne dan mai kudi ne wallahi bai zai tsaga ni ayi bara ba, amma mu a gani tare su wani ma yana bera abin da zai ci bera abin da zai ci amma yake yake zuwa shayan bara ko ba haka ba, eh saboda shi kuri mu ma muke ne muke zuwa ma harkan ba dan Allah dan annabi kan iyaye nake magana da ubannai, kar ka ga gurgu ya tashi kace za ka sai harkan bara ko kace baka sa hisku baka kula da shi shine ba musu, don mu ma sun wannan abin yazo karshe a gare mu harkan ya wura ce bara a ce gurgu gashi mu da kamanni mu kace zuciyar mu aiki, yau akwai gurgun da ke zuwa ya aikin fita na moto akwai gurgun da ke aiki na electrician ko mu gurgu ya iya yi, sai dai abin da ya karin shi in ya koma na sama ne, amma ma fatan dan Allah iyaye da manya shugabanni in wani gurgu ya tashi kan ga a rinka tallafi aya taimaka mai.
To a gaida Hamza Adams da wannan rahoto na musamman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. VOA Hausa, dan Allah kasashe nawa ne suke amfani da kudaden sefa, kuma kasashe nawa ne suke amfani da harshen Faransanci a duniya da ma nahiyar Afirka? Mai tambaya Garba Idi Wais Zindar dan jihar Damagaram mazaunin Abuja Najeriya. Assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ina so ku tambaya mun masana su yi mun bayanin abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa. A bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban. Shin ko hakan na da alaka da sauyin yanayi da masana ke faɗa? Mai tambaya Sa'idu Abdullahi da Maturu. To bari mu fara da ansoshin tambaya kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa da kuma waɗanda ke amfani da harshen Faransanci. Idan mai tambaya Malam Garba Wais da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansoshin da wakiliyarmu a Damagaran Tamar Abari ta samo daga Malam Musa Alasan, malamin fasaha kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Andre Salifu da ke Damagaran, da Dr. Siddo Adamu, malamin Faransanci a Jami'ar ta Andre Salifu da ke Damagaran. Ga Malam Musa Alasan da bayani kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa.
Kasashen da suke aiki da sefa sai in ce a duk duniya kasashe 14 ne kenan. Abin da ya kamata na farko a sani menene shi ake cewa kuɗin sefa. Kuɗi na sefa yana nufin kuɗi na kasashe renan horon shi wanda suke a kasashen Afirka. To kenan ko an ce masu aiki da sefa a kasashen sai kasashen Afirka. To a duka kasashen Afirka masu aiki da sefa a kasashe 14 ne. Akwai kasashe 8 na Afirka ta yamma, akwai kasashe 6 na Afirka ta tsakiya. Wannan su ne suke aiki da sefa kenan kuɗin wanda kowance wanda horon shi tawa mulkin mallaka, dan saboda na ce reno a fahimta da kyau. Kenan kasashen Afirka wanda horon shi tawa mulkin mallaka su ne Faransa tawa ta kirkiro musu kuɗin su ta sa mushi suna sefa. Su kuma wannan kasashen da na ce 8 na Afirka ta yamma su ne wanda suke kalkashin kungiya wanda ake cewa IOMUA. Wa'anne ne IOMUA? Kasashe na Afirka ta yamma wanda suke da cikin gungu masu aiki da kuɗi bai ɗaya, kuma suke da tsarin kasuwanci da tattalin arziki ɗaya wanda ake cewa IOMUA, wanda ya shahi Niger, Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, Togo da kuma Gini. Wannan kasashe su ne 8 na Afirka ta yamma masu aiki da sefa. Yawa na ce kuma akwai kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya wanda su ma horon shi ta mulkin mallaka, wanda sun hada akwai Kamaru, akwai Chad, akwai Central African Afirka ta tsakiya, akwai Gabon, akwai Guinea Equatorial, kuma akwai Congo. Wannan kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya su ne kuma kasashe masu aiki da kuɗin sefa. In an hada da wancan kasashe guda 8 na Afirka ta yamma, kenan su ne kasashe 14 wanda suke aiki da kuɗin sefa.
Sai kuma ansar tambaya kan kasashen da ke amfani da harshen Faransanci ga dakta.
Nagode ne Dr. Siddo Adamu daga Jami'ar University Andre Salifu na Zandar. Ina koyar a wajen harshen Faransanci, insha Allah zan muku amsa tambayoyi.
Harshen Faransanci dai ana dauke shi kamar harshuna da wayanda ake magana masu yawa a cikin duniya. An dauke shi kamar gurbin shi na wajen tara a duniya cikin harshuna da ake magana cikin nahiyar Afirka. Kasashe 16 suke magana Faransanci ko sun dauki Faransanci kamar harshe na aiki ko harshen koyarwa ko harshen batutuwa tsakankani mutane. Su mun koma kamar me aka ce ma wajen bangaren Francophonie. Kun san kamar yadda cikin harkan English akwai Commonwealth, haka ne kuma cikin harkan Faransanci akwai wanda aka ce ma Organisation Internationale de la Francophonie, wanga kungiya ce ta musamman wadda a cikin shi akwai kasashe, akwai gwamnatoci. To ana dauke su kamar kasashe 88 ne cikin wannan kungiyar. Duk wayanda suke mu'amala da Faransanci da harakar da muka ce Faransanci a cikin kasashen 88 suke, akwai kasashe 54 wayanga dindindin su suna cikin kungiya. Sai ya shiga sahun gaba na mutane wayanda suke ka harshen Faransanci, muka ce member associate. An dauki kaman nahiyar Afrika kaman Republic Democratic na Congo shi ne ya yi kowa zaman masu ɗan harshen Faransanci. An dauki kaman wajen mutanen ƙasa an dauke su kamar mutane miliyan 78. Nokici nan shi ne ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke harshen Faransanci. Banci waɗanda kasashe a cikin 88 kin akwai wasu kasashe 27 waɗanda ana ce musu kasashe observateur, kamar su masu ɗan sa ido ne za a ce hakan ga. Suna ta kallo, suna da ra'ayin Faransanci, suna da ra'ayin kungiyar kin na ya ce Organisation Internationale de la Francophonie. To kungiya ce ta musamman wanda yake kula da harkan kamar a ce zabe, suna da magana a ciki, a ce harkan harshen ma karanta shi koyarwa da harkan kudade da harkan mu'amala tare da mutane. Nagode.
Yanzu kuma sai ansar tambaya kan abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. Idan mai tambaya Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na tare da mu, ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga masani a fannin yanayi Dr. Ayuba Tumba Kwabe na kwalejin koyar da malanta ta tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
wannan tambaya na kan me yake kawo ambaliya ruwa tambaya ne wanda yana da kyau saboda zai ilmantar da al'umma sosai. In aka ce ambaliya, wato a samu lokaci ne da aka yi tsunami ruwan sama wanda kuwa ya cika koguna har gaba, ya kuma shiga cikin gwanaki da kuma har inda gidaje mutane suke wanda ba a yi zato ba. To in ta faru a haka nan za a ce ai ambaliya. To ababin da suke kawo ambaliya ruwa suna nan kamar haka. Na ɗaya, wato canji yanayi ko kuma sauye yanayi, in ji Hausawa, wanda tabas yana iya kawo canji cikin ruwan sama, wanda a waɗansu wurare akan kasance a yi ruwa sosai wanda zai kawo matsala ga al'umma. Ruwan nan kuma yakan iya ya cika wato koguna da suke a wuri. To mudu waɗannan koguna suka cuku da ruwa har zuwa gaba, kaga dai ba za a yi tsira ba, zai bi inda ba yi zota ba, zai shiga cikin gwanaki ta yi barna, zaka tana iya shiga cikin gidajen mutane musamman wanda suke da gidaje a gaba na koguna. Wannan hatsari ne, kaga dole suna cikin ambaliya ruwa. Na biyu shine wato tafki da muke da shi, wato tafki ana ce da shi a Turance dam ko. In an samu dam wanda ayi ta dama da niya saboda a tara ruwa wanda al'umma suka iya su yi amfani da ita da rani ko ta waje noma ko ta bawa dabbobi, yakan iya ya cika da ruwa sosai. To in ba a lura ana zarci waɗannan tafki, ana ga yanda ruwan da ke taruwa a ciki ana sake ta yanda za ta tafi a hankali ba tare da za ta kawo ambaliya ba, ran da ta fashe ko kuma ta tsage, to ruwa zai soka ne kamar bala'i. Allah misali, shekarun da suka gabata akwai wanda aka taba yi a jihar Plateau a cikin Jos, lokacin da wani dam ko kuma tafkin da ake kira Lamingo Dam wanda aka mance da ita, aka yi tsananin ruwa a jihar Plateau, lokacin ya cika wannan tafki nan, sai tafki na ta tsage ta bi hanyanta har cikin al'umma, ya ɗebe mutane rukuba da shauran lokacin. Haka ma a shekarun da suka gabata a taɓa yi a jihar Kano, lokacin da wata dam ta tsage ta ɗibi jama'a. To kaga na biyu kenan cikin abubuwan da suke kawo ambaliya ruwa. Na uku shine halinmu da Adam, inda ya kamata mu gyara muhalinmu ba mu iya gyara. Zaka ga waɗansu su yi gidajensu a gababuwa na ruwa, na magudanar ruwa, wanda koyaushe in aka yi ruwa komai kankantar wata rana yakan iya shiga cikin gidaje. Amma musamman zaka ga cikin gari gashi da ai lambatu. Lambatu na ai da dalili aka yi, saboda aka yi ruwa komai yawa komai kankanta, ruwan zai su shiga cikin wayannan lambatu su gangara zuwa cikin koguna, sai koguna kuma su kai su zuwa teku. Amma saboda jahilici zance, zaka ga mutane zai su cika lambatu na cikin gari da kasa da deti lokacin da aka yi sananin ruwan sama, ruwan da ta zuba daga sama wanda ya kamata ta gangara cikin number 2, zaka ga babu number 2. Dole ne ta shiga wa mutane gida. Kaga wannan ya kawo ambaliya. Na hudu, wanda yake kawo ambaliyar ruwa, mu ba mu da wannan a ƙasar Afirka, ba mu da shi a Nigeria. Ana samun sa wato kasashen Turai da Asia, wanda akwai tsananin sanyi, saboda zaka ga ruwan sama zai daskare akan duwatsu ya zama kaman kankara, wato ana kira ice cap. Sai dai mutane mu su ga a TV in an nuna kasashe waje, amma a Afirka saboda tsananin zafi ba mu samun ta. To lokacin da yanayi ya canju, ya dan kara zafi, zaka ga wannan ruwan da take a kankara take a sama duwatsuna za su narke. Narkewansu kuma suna yana kasancewa babban ruwa ne, zai saka kuma da ƙarfi da yawa bisa kan dutse nan sai ya shiga cikin jama'a. Shine kana gani a ƙasashen America da Ingila da irin su Malaysia ta waje gefen Himalayas Mountain, wato dutsen Himalayas na ana samu ire-iren su, yana ba da kashi ga mutane India da mutane Indonesia da su Malaysia da ire-iren su a gefen can din, saboda su suna samun da dama wa'annan ruwan kankara a saman dutse. To wa'annan ne wanda abubuwa ko kuma ababi da zamu ce shi yake kasance yana kawo mana ambaliya ruwa. To yanayin canji yau sauyi yanayin yana nan ko ta ina a duniya, yana shafi kowane ƙasa, amma dai ba duk kowane ƙasa ne kuma take samu tsanani ruwan sama saboda canji yanayi ba. Akwai waɗansu ma mamaku su samu tsanani ruwa sama saka gani sai su samu drought, wato rashin ruwa. To haka abun ya kasance. Haka dai zamu iya mu ce waɗannan abubuwa ne suke kawo mana ambaliya ruwa a cikin rayuwarmu. To Allah ya sa mu fahimta mu kuma dace.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Sidu Adamu da Malam Musa Alasan, malamai a Jami'ar Andrew Salifu da ke da Magaran, da kuma Dr. Ayuba Tumba Kwabi na kwalejin koyar da malanta ta Yola, jihar Adamawar Najeriya, sai kuma wakilanmu Tamar Abari da Muhammad Salisu Lado, da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. To masu sauraronmu, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Yanzu kuma ga Murtala Farus Sanyin na da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta Ingila ta kuma shan kashi karo na biyu a jere a gasar Premier ta bana, bayan da yawa sabar Brentford ta lallasa ta da zunzurutun ce hudu da nema. Brentford ta zura duka ƙwallayen hudu ne a cikin mintuna 30 a rabin lokacin wasan na farko, a wasan wadda shahararren dan wasan gaba na United din Cristiano Ronaldo ya soma karon farko a kakar wasanni ta bana. Wannan ne kuma wasa ta bakwai a jere da United din take shan kashi, wanda shine zango mafi muni da kungiyar ta sama tun daga shekara ta 1936. Wannan lamari kuma ya kara zafafa jan aiki dake gaban sabon kocin kungiyar Erik ten Hag, wanda ya shigo da manufar farfaduwa tare da gina kungiyar. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata mako na biyu a yau, marike da kambin gasar wato Manchester City ta kuma samun nasara wannan karo akan Bournemouth da ci 4 da nema. Arsenal ma ta sami nasara karo na biyu tare da doke Leicester City da ci 4 da 2, yayin da ita ko Aston Villa ta yi galaba akan Everton da ci 2 da 1. Masu bibiyar sha'anin kwallon kafar Turai a fadin duniya na ci gaba da mamaki a yayin da wasu ke bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da rashin shahararren dan wasan kasar Argentina da ke takale da kungiyar PSG ta kasar Faransa Lionel Messi daga cikin jerin yan takarar gwarzon dan kwallon duniya na wannan shekara. To sai dai kuma babban abokin karawarsa Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal da ke takale da Manchester United ya sami shiga a jerin yan takarar 30 na babbar lambar yabon da aka fitar a jiya Juma'a. Messi wanda shine ya lashe lambar a shekarar da ta gabata ta 2021, wanda kuma shine karo na bakwai da yake lashe gasar fiye da kowa a duniya, ya kasance cikin yan takara na kowace shekara tun daga shekara ta 2006. Manazarta lamuran wasanni da dama na ta'allaka rashin shigarsa a cikin yan takarar na bana da barin kungiyarsa ta Barcelona zuwa PSG, inda ya sami zura kwallaye 11 kacal tun sa'ar da ya koma kungiyar a bara. Masu fashin baki na ganin cewa tauraruwar dan wasan bata haska kamar yadda aka yi hasashe ba. Kasancewar kungiyar ta PSG ta saye shi ne sakamakon kudayen da take da shi na lashe gasar zakarun Turai, wanda har kawo yanzu bata kai ga nasarar lashewa ba. Ko bayan Messi ma takuransa na kungiyar ta PSG dan kasar Brazil wato Neymar shi ma bai sami shiga a cikin yan takarar na bana ba. To sai dai hankali ya karkata kan dan wasan kasar Faransa da Real Madrid Karim Benzema dake cikin yan takarar, wanda wasu ke ganin yana da alamun lashe lambar ta bana bayan da ya taimaka wa kungiyarsa ta sami lashe gasar La Liga da ta gabata da kuma gasar zakarun Turai karo na 14 a tarihi. Kungiyar ta Real Madrid da yake ke kan gaba da yawan yan takarar lambar yabon, inda take da yan wasa biyar ciki har da mai tsaron gida Thibaut Courtois da sabon cefananta daga Chelsea Antonio Rudiger.
To a gaishe ka, amma kar kai nisa, zaka gabatar mana da labarai amman a takaice.
Jirgin ruwan da kon kaya na farko da Majalisar Dinkin Duniya ta hayar sa domin dauko hatsi daga Ukraine zuwa Africa ya isa kasar ta Ukraine a jiya Juma'a. Ana sa ran jirgin ruwan zai dauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar Africa a karkashin wani shiri da Majalisar Dinkin Duniya ke daukar nauyin sa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da Russia take yi da Ukraine, tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar karancin abinci a fadin duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya, a yayin da Russia da Ukraine a jiya Juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar. Jami'an kasar Ukraine sun ce dakarun Russia sun harba rokoki fiye da 40 a birnin Mahanit, wanda yake tsallaken kogin Naifa da ke kusa da tashar. Russia kuma ta zargi Ukraine da harba makamai kan tashar, amma dai an ba da rahoton gwamnatin kasarin fada tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar Juma'a. Rundunar sojin saman kasar China za ta aiki da jiragen yakin ta zuwa Thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin Thailand din a gobe Lahadi. Atisayen zai kunshi lugudan wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa, da kuma girke tarin dakaru kalilan da masu yawa a cewar ma'aikatar tsaron China. 'Yan kasar Iran sun bayyana yabo kan harin da aka kai wa mawallafi Salman Rushdie, wanda aka kwashe kusan shekaru 10 ana farautarsa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bayar na cewa a kashe shi. Har yanzu dai ba a kai ga.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safi da Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faris Sanyina da ya tani gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.